This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22, 25 da 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Yau Laraba 20 ga watan Janairu na shekarar 2016. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Sarfil Hashim Gumel da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai.
Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce ta damu matuƙa da fitowar rahotannin da ke cewa ana take haƙƙin bil'adama a ƙasar Burundi. Ƙasar Amurka ta ce dole ne China ta haɗu da sauran ƙasashen duniya domin tsawwalawa takunkumi kan ƙasar Koriya ta Arewa. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry zai tafi Turai da Gabas ta Tsakiya da kuma Asiya don tattaunawa kan batun kawo kwanciyar hankali a siyasance a Siriya.
A shirin namu na yanzu, za ku ji cewa rundunar tsaron Najeriya ta ce za ta ba da goyon baya 100% wajen bincike da hukunta jami'an rundunar da aka samu da hannu a cikin badakalar kuɗin makamai da sauransu. Bayan haka za ku ji rahoto akan wani taron horaswa da Amurka ke yi a jamhuriyar Niger don faɗakar da matasa akan yin amfani da shafukan zumunci don kaucewa tarkon masu tsauran ra'ayi. Muna kuma ɗauke da rahoto akan koken da wasu 'yan jihar Lagos suka yi game da basussukan da ake bin jihar. Bayan haka za ku ji shirin himma wanda Ladan Ibrahim Ayawa ya shirya zai kuma kawo, amma yanzu ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce ta damu matuƙa da fitowar rahotannin da ke cewa ana take haƙƙin bil'adama a ƙasar Burundi. Cikin watanni tara da aka kwashe ana tashin hankulan siyasa. Mai magana da yawun ma'aikatar Mark Toner shine fitar da sanarwa a jiya Talata, wadda ke kira gwamnatin Burundi da ta gudanar da binciken adalci cikin gaggawa kan zargin da ya fito na baya-bayan nan domin a tuhumi duk wanda ke da hannu wajen aikata laifi. Rahotanni da dama na cewa jami'an tsaro na yi wa mata fyaɗe da cin zarafi da kashe mutane ba tare da shari'a ba. Haka kuma rahotannin da aka fitar na gano wasu manyan ramuka da ake tulagawa waki ciki abin ne shi ne ya janyo hankalin shugaban kula da kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya, Zaid Ra'ad Al-Hussein, inda ya gargaɗi a ranar Juma'a da ta gabata. Alamun rikiɗewar wannan rikici ya koma na ƙabilanci a wasunsu. Sun nuna yadda lamarin ya yi tsananin gaske. Shi ma Tona ya yi kira ga gwamnatin Burundi da ta amince ta a aika mata da sojojin kiyaye zaman lafiya da kuma baiwa masu bincike na kungiyar tarayyar Afirka damar binciken waɗannan zarge-zarge. A watan da ya gabata, Burundi ta ki amincewa da karɓar sojojin kiyaye zaman lafiya har 5,000 da kungiyar tarayyar Afirka ta yi niyyar aikawa ƙasar domin daƙile tashin da ke faruwa a ƙasar.
Ƙasar Amurka ta ce dole ne China ta haɗu da sauran ƙasashen duniya domin tsawwala takunkumi kan ƙasar Koriya ta Arewa kan gwajin makaman nukiliyarta na baya-bayan nan, saboda irin dangantaka ta musamman da take da ita da Koriya ta Arewa. Mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken shi ne ya yi wannan kiran a yau Laraba a birnin Seoul lokacin wani taro da ministan harkokin wajen Koriya ta Kudu Yoon Byung-si. Pyongyang dai ta ɓata wa sauran ƙasashen duniya rai a lokacin da ta ce ta gudanar da gwajin bom na hydrogen na farko da ta yi ranar 6 ga watan Janairu, duk da cewa dai an sa mata wasu takunkumin Majalisar Ɗinkin Duniya na aikata ire-iren wannan gwajin a baya. China da Koriya ta Arewa abokanai ne na ƙud da ƙud a fannin harkokin diflomasiyya da kasuwanci, amma wannan dangantakar tasu ta yi tsami a lokacin da Koriya ta Arewa ta kasa yin watsi da burinta na mallakar makaman nukiliya. Haka kuma Beijing na nuna damuwa kan cewa idan har ta saka ma Koriya ta wato takunkumin tattalin arziki mai ƙarfi, to ƙasar na iya durƙushewa har ma 'yan ƙasar su fara gudun hijira zuwa makwabtan ƙasashe.
Labaran duniya na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry zai tafi Turai da Gabas ta Tsakiya da kuma Asiya don tattaunawa kan batutuwan da suka haɗa da na ƙoƙarin da ake yi na kawo kwanciyar hankali a siyasance a Siriya. da kuma gwajin nukiliyar da Koriya ta Arewa ta yi kwanan nan. Wannan tattaunawar da ta zo ne a wani muhimmin lokaci yayin da aka shirya zaman kawo kwanciyar hankali a Siriya ranar 25 ga watan Janairu, wanda yanzu ake ganin ya shiga wani hali. Amurka da Rasha na daga cikin kungiyar kasashen duniya da ke kokarin kawo zaman lafiya a Siriya, wadda ke marawa kudirin Majalisar Dinkin Duniya na kawo zaman tattaunawa tsakanin gwamnatin Siriya da bangaren yan adawa. Sai dai kasashen biyu, wato Amurka da Rasha, sun yi hannun riga a wajen goyon bayan shugaban kasar Siriya Bashar al-Assad. Mai magana da yawun Majalisar Dinkin Duniya ya faɗa ranar Litinin cewa ba za su aika da takardar gayyatar tattaunawar ba har sai bangarorin biyu sun amince.
Yau Laraba ne, ministocin tsaro na ƙasashe bakwai za su yi wani taro a birnin Paris domin tattaunawa akan dabarun yaƙi da sojojin ƙasashen ke yi na ganin sun kawo ƙarshen ƙungiyar ISIS. Sakataren tsaron Amurka Ash Carter ya faɗawa manema labarai cewa yana sanya nunawa takarorinsa na ƙasashen da suka haɗa da Faransa da Australia da Jamus da Italiya da Burtaniya da kuma Netherlands, yadda za su ƙara ƙaimi wajen yaƙin da ma abubuwan da suke buƙata. Mr. Carter ya ce wannan shine karan farko da manyan kasashen da ke yaƙa ISIS za su zauna gaba da gaba wajen tsara yadda za su tankari yaƙin. Ya kuma yi nuni ga mahimmancin kawo ƙawayensu na daular Larabawa da ke yankin, waɗanda za su bayar da gudunmuwa ga ƙungiyar haɗin gwiwa da ke a Siriya da Iraki.
Daga ƙarshe, a yau Laraban ne aka kai harin bom da bindiga a wata jami'a da ke arewa maso yammacin Pakistan, inda akalla mutane 21 suka rasa rayukansu, wasu da yawa suka raunata a cewar jami'ai. Jami'ai dai sun ce da misalin ƙarfe 9 na safe ne 'yan ta'adda 4 suka afkawa jami'ar Bachakan da ke garin Chasada, suka kuma buɗe wa ɗalibai da malaman su wuta.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To da farko bari mu fara da birnin tarayya Abuja. Yayin da hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta EFCC ke ci gaba da farauto waɗanda suka yi sama da faɗi da dukiyar Najeriya, ma'aikatar tsaron ƙasar ta ce za ta ba da goyon baya don ganin an hukunta masu hannu a ciki. Hassan Maina Kaina na da ƙarin bayani.
Ko baya ga tsohon babban hafsan hafsoshin Najeriya, Air Chief Marshal Alex Bade, da 'yan kwanakin nan hukumar EFCC ta kwace wani dan ƙararren gidansa da ke unguwar Wusaitu a nan birnin Abuja kuma ke fuskantar bincike. Kazalika akwai kuma ƙalin wasu manyan hafsoshi da a baya-bayan nan aka gano suna da hannu dumu-dumu a badaƙalar kuɗaɗen sayen makamai da ya faru tsakanin shekara ta 2007 zuwa shekara ta 2015. Waɗannan manyan hafsoshi da a halin yanzu suke cikin kaki kuma ka iya rasa makamansu don fuskantar amintaccen bincike su ne Air Vice Marshal AM Mamu, Vice Marshal Ogun Toyibo, Air Vice Marshal T. Omeni, Air Vice Marshal J.B. Adigun, da Air Vice Marshal R.A. Ojo. Sauran sun haɗa da Air Vice Marshal J.A. Kayode Bakley, Air Commander A.O. Ogun Jobi, Air Commander G.M.B. Gwani, Air Commander S.O. Makinde, Air Commander A.Y. Lassa, da kuma Kanar N. Ashinze. Ganin dukan waɗannan manyan hafsoshi suna cikin aikin soji a halin yanzu, na tambayi daraktan watsa labarai na rundunar tsaron Najeriya, Brigadier General Rabi Abubakar, ko menene matsayin hedkwatar tsaron Najeriya akan wannan?
Sojoji muna ba da goyon baya 100% kan abin da ke wakana. Musannan kuma san tallafa ma dukkan wata ainihin jami'an tsaro wanda ke da nauyin wannan al'amari. Dukkan wanda ya zo wajen mutum dole ne mu ba da gudunmuwan mu don mu tabbatar cewa dukkan wanda ya zalunci ƙasar tamu an ainihin hukunta shi kamar yadda tsarin mulki ya tabbata. Muna ba da goyon bayan dukkan wanda aka kama da laifi ko kuma da ainihin ya yi wani damba a cikin aikin shi ko kuma wani wuri, to ai ba wanda ya wuce doka. Dole kowa ya kama shi domin a ainihin hukunta shi kamar yadda tsarin kunnin Najeriya ta ambaci.
Cikin hafsoshi 11, guda 10 daga rundunar mayakan saman Najeriya suke. Yasa na tambayi wani tsohon hafsan saman Najeriya, Air Commander Tijjani Babagamawa, ko me zai ce?
Ai, har yanzu in ka duba a cikin dukkan abin da ake magana, ta Nigerian Air Force tana ɗaya daga rundunoni wadda ake kulata. Matukar shugabanni suka ji tsoron Allah suka yi abubuwa a bisa ka'ida. To dukkan wayannan abubuwa za su tafi a daidai. To amma wani lokaci shugabanni sukan kauce hanya saboda wasu biyan buƙatu. buƙatu na kansu. To ina ga irin abubuwan da suka faru kenan a wayannan shugabanni suka samu kansu a wannan matsayi.
Eya Commander Ahmed Tijjani Baba Gamawa, Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Madalla a gaishe da Hassan Maina Kaina. Yanzu kuma bari mu je Jamhuriyar Niger, inda wakilai daga ƙasashe takwas na yankin Sahel ke gudanar da wani taron horaswa wanda Amurka ta shirya da haɗin gwiwar Majalisar Matasan Ƙasar Niger domin faɗakar da matasan yankin dabarun kaucewa faɗawa tarkon masu tura da aikata miyagun saƙonni a shafukan sada zumuncin zamani. Sulaiman Mamuna Barma ya haɗa mana rahoto.
Lura da yadda rubuce-rubucen 'yan takife ke mamaye shafukan sada zumunta wanda kuma ke matukar tasiri a kawunan matasan Afirka musamman na yankin Sahel masu fama da matsalar ta'addanci ya sa ƙasar Amurka ta hanyar ofishin jakadancinta a Niger shirya wannan taron horo na Tech Camp wanda zai ba matasa musulmi da kristoci damar lakantar hanyoyin tantance sahihancin dukkan wasu labaran da aka wallafa a kafafen sada zumunta. Alhaji Idi Bara'u shine jami'in hulɗa da 'yan jarida a ofishin jakadancin Amurka a Niger.
Wannan zai ba da dama ga matasa su fahimci cewa da akwai saƙo na gina ƙasa, akwai saƙo na ci gaba, akwai saƙo na zaman lafiya da ake iya yi, da ake iya samarwa, da ake isarwa da wannan yanar gizo-gizo akasin yadda ƙungiyoyi kamar su Boko Haram ke yin amfani da manhajoji kamar WhatsApp, kamar wato Twitter.
Masu ba da horo a wannan taro da aka yi wa taken La Voix de la Paix, wato muryar zaman lafiya, sun hada da malaman Kirista da na Musulmi, sai kuma ƙwararrun da aka gayyato daga ƙasar Amurka, cikin su har da Jamila Fage, 'yar jarida daga VOA Hausa.
Abin da yake faruwa shine su waɗannan 'yan ta'adda suna amfani da waɗannan fannonin fiye da gwamnatin yanda take amfani. Ita gwamnati kawai ta dauka har yanzu lokacin da ne sai sun ga damar bayyana ra'ayinsu, za su bayyana. Kafin su bayyana ra'ayinsu har wani ya riga ya samu wayannan matasan, to kuma kowa ya san yanda suke da yunwar samun labaran nan da bayanan nan. To idan har gwamnati ta ga cewa haka ya faru, kafin ta je wajen su sun riga sun dauki abin da suka dauka. Dole ne ya zamo cewa idan har gwamnati tana son ta cimma burinta wajen samun kan 'yan ta'adda, ya zamo su ne masu bayyana ra'ayinsu kafin su 'yan ta'adda su bayyana ra'ayinsu.
Malam Ahmadu Haruna Jigo daga majalisar CNG ta matasan Niger ya yaba wannan taro na Tech Camp.
Sanin kowa ne nan da 'yan lokaci da suka huce mun gani a saman rezo sosiyon wannan mutane da suka fara kallon mai na kabilanci, kallon mai na kiyayya, kallon mai na neman su ta hankali, kallon mai ne wanda suke yaduwa nan da nan. Me ya kamata a yi taka tsantsan musamman su mahukunta domin a kiyaye.
Malama Aisha Shehu dake wakiltar matasan Najeriya a wannan taro ta ce
yanayin da aka samu wasu 'yan Najeriya ta hanyar sada zumunta sun samu sakonni daga can ISIS har sun bar kasashen Najeriya sun je sun shiga can wurin. So kaga yana da amfani kenan. In baku wani albishir, mu ma muna kokarin mu yi abu irin haka wanda makwabtanmu a nan Niger suka yi. Muna kokarin kaddamar da irin wannan abu a Najeriya, mu kawo matasa, mu kawo mutanen gwamnati, mu kawo 'yan jarida domin a zauna a tattauna akan yanda za a rinka bada sakonni da horo akan zaman lafiya a ƙasar.
Jakadiyar Amurka a Niger Ambassador Eunice Redek ita ce ta jagoranci bikin buɗe wannan taro na Tech Camp tare da halartar ministan ci gaban matasan Niger Abdulkarim Danmalan da takwaransa na Kwadago Salisu Ada. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Madalla a gaishe da Suleiman Mamuna Barma. Daga Nijar kuma bari mu koma jihar Legas, inda wasu 'yan jihar ke bayyana fargabansu game da karɓo basussukan biliyoyin nairori duk da matsalar rashin kuɗi da ake fuskanta. Babangida Jibran na da ƙarin bayani.
Daga cikin muhimman ayyukan da za a gudanar da waɗannan kuɗaɗe dai sun haɗa da gina wani hanya mai tsawon kilomita 61 da zai kunshi layukan motoci 5-5 zuwa da dawowa, wanda ya tashi daga birnin Lagos zuwa Badagry ya haɗe da jamhuriyar Benin, da kuma kilomita 27 na jirgin da zai ratsa birnin Lagos domin rage cunkoson jama'a da kuma ababen hawa. Ministan ayyuka kuma tsohon gwamna a jihar Lagos Babatunde Raji Fashola, wanda ya tabbatar da amincewar bada wannan bashi, ya ce tun kafin zamaninsa ne ya kamata a ce an bada waɗannan kuɗaɗe a wani yarjejeniya da gwamnatin jihar da kuma gwamnatin tarayya suka amince a kai, amma kuma bambamcen siyasa tsakanin gwamnatocin Lagos da suka shuɗe da kuma gwamnatin tarayyar Najeriya da ta shuɗe ya hana a bada waɗannan kuɗaɗe. Gwamnati dai ta dage cewa bashin bai tattare da wani ruwan kuɗi mai yawa, don haka ba abin damuwa ba ne ga al'ummar jihar, kamar yadda 'yan adawa ke ta kuka. Agitat Kabir Ahmed shi ne shugaban hukumar samar da ruwan sha a jihar ta Lagos. Daya daga cikin ayyukan da aka ce za a gudanar da irin waɗannan kuɗaɗe da za a ranto, kuma ya mun ƙarin haske game da ayyukan da hukumarsa ke fatan gudanarwa ƙarƙashin gwamnatin ta Akinyomi Ambode.
Cikin ikon Allah muna tinkarar matsalolin. Mun fara yanzu mun gabatar da shirye-shirye da tsare-tsare daban-daban akan yadda za a samu nasara kuma za a inganta samar da ruwa mai kyau da kuma hana gurɓata ruwa da ke cikin ƙasa. Mun ɗauki matakai na bada izini ga mutane masu sani wanda ke da fasahar yadda za a yi a fito wannan ruwa, kuma da za a yi a yaɗa shi ga jama'a, mika shi ga jama'a.
To koya al'ummar jihar suka ji game da wannan bashi da aka ce za a karɓo? Ga dai abinda wannan malami ke cewa.
My name is Latif, Mr. Latif Olajire. If you don't collect, make it take and do work we want to take. Make you no see that money like all these people we carry money, say they want to go and buy weapon for that Boko Haram and share the money. Christmas gift.
Yace ina goyon bayan karbo wannan bashi idan dai za a amfani da shi wajen gudanar da ayyukan raya kasa, amma ba wai a karkatar da shi zuwa aljihun wasu ba, kamar da yanzu muke ganin wasu sun karkatar da kudaden da aka samar domin sayan makamai domin yaki da kungiyar Boko Haram. Muna goyon bayan gwamnati idan dai za a gudanar da ayyuka da su waɗannan kudade.
Our Lagos state collected, make it just take and do road we want to do.
Sai dai a tabakin Malam Isa Mani, wani zazzaunan jihar Lagos, ya ce bai ga amfanin karɓo wannan bashi ba.
A gaskiya a ra'ayina ni ban ga amfanin gwamnatin Lagos ta ciyo bashi ba, saboda gwamnatin Lagos tana da kuɗi isassu a bakin Gwalgwado, don a ganina in wajen kuɗi ne daga gwamnatin tarayya sai Lagos, ba kamar gwamnatin Lagos zai kamata a ce ta ci bashi ba kamar sauran gwamnatoci dai wanda suka shahi na arewa waɗanda ba su da kuɗin shiga. Gaskiya ba kamar Lagos ba.
Ya zaka dai bayan jihar Lagos akwai jihohi irin su Edo, Ekiti da kuma Rivers da su ma suka samu irin waɗannan basussuka wanda gwamnatin tarayya ta tsaya musu. Fatan dai al'umma waɗannan jihohi shine na ganin an gudanar da ayyukan da aka ce za a yi da irin waɗannan kuɗaɗe da ake karɓowa a matsayin bashi. Babangida Jibrin, Muryar Amurka daga Lagos.
Gaishe da Babangida Jibrin. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na Muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe 10:18. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Imma ba ta garago.
Jama'a assalamu alaikum. Barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garago. Idan dai masu sauraro na biye da mu, muna tattaunawa ne da bakon namu Oluwatosin Alfred, dan asalin jihar Osun a Najeriya da ke zaune a nan Amurka. Kuma a cikin shirin da ya gabata, mun tsaya ne inda yake muna bayanin muhimmancin tarihin biyan bashi a nan Amurka.
To Mr. Alfred, wai wace hanya mutum zai bi domin samun wannan tarihin biyan bashi?
You have to pay your bills as at when due. If you don't pay your bills, well, it's going to be going to your credit report. And we have an organization here that is in charge of that responsibility. They call them Credit Bureau Corporation. And if you don't have a good credit, they're going to pull up your credit. And if they pull up your credit and you don't have a good credit score, you can't get a loan. And if by chance some people want to finance you, then you have to come up with
Daya daga cikin hanyoyin shine ka rika biyan kudin ayyukan abubuwan jin dadin da aka ba. Misali wutar lantarki da ruwa da wayar tarho da kudin talabijin da kudin makarantar yara da ke jami'a idan kana da su. Kai duk wani bashin da ake binka ka biya akan kari. Idan kana sanyi wajen biyan waɗannan abubuwa zai shiga cikin kundin bayananka game da bashi. Wannan zai sa kusan duk abin da ka nema ko a bata maka lokaci ko ma a hana ka. A nan kasar akwai hukuma ta musamman mai kula da wannan.
To yanzu mu koma batun abubuwan da kace kana yi domin neman abin zaman gari. Kan lissafa abubuwa wajen biyar ko ma fiye da haka. Wannan yana nufin mutum bai yin aiki daya zuwa biyu kuma duk da haka ya samu wadata?
No, not really. I mean, if sometimes just diversify, you can have just two and be okay. But sometimes one business can out like can back another business. Well, if you have one, then you have capital need, then you can still say, let me diversify. That's all. And sometimes you are not really running around. You delegate the responsibility. I mean, you can see yourself. Some of it you do it online. Like cars now, you can buy and sell cars online. All you need to do is just call the towing company to drop it to also place for you. That's it. Then you just have to pay money to get money.
Wannan ba haka bane. Wani lokaci an ce gida biyu maganin gobara, amma ba wai don ba za ka iya yin sana'a guda ko biyu ba ne, sai dai kawai kana gudun ɓacin rana. Wata sa'a ma guda ya ishe ka, sai dai kawai ka ce kana cikin wannan sai ka ji cewa wancan ma yana yiwuwa, kuma da yake ba tashi za ka yi zuwa wajen harkokin kasuwanci ba, sai ka ga cewa to me zai sa ba za ka yi wani abun ba. Misali saye da sayar da motoci, ba ka buƙatar a ganka, kuma yana iya yiwuwa ta duniyar gizo wato internet.
To Mr. Alfred, bari mu duba wasu daga cikin abubuwan da ka ce kana yi, misali canjin kuɗi. Ta yaya kake canza wa mutane kuɗi ba tare da sun ganka ba, tun da ka ce komai ta kwamfuta ne?
We are just an agent to a main office in New York, and what happened is that they gave us a credit and they gave us commission on this as an agency commission on all this money that we make for them. Let's say like $100 now. They give you 30% of the commission, like $8. They can give it at me, they give it like $2.50. I'm just giving that as an example. You understand? So if you have a lot of traffic, you can make even maybe 500 or 1,000 per day, depending on the volume that you have. You understand?
Wannan ai shi yafi komai sauki, domin mu wakilin wani kamfani ne da ke birnin New York. Yawan mutanen da ka samu suka canza kudinsu, yawan commission din da zaka samu kenan. Misali idan ka kawo wanda ya canja $100, sai ka samu kashi 30 cikin 100. Wani lokaci idan ka samu sa'a sai ka samu commission din $200 ko $300, wata sa'a har $1,000.
Tamam, Mr. Alfred, kana son ka ce ba a samun zamba cikin wannan harkan kasuwanci?
The business is regulated. The business is regulated. The fraud is not like what is obtainable back home. You know, there can be fraud too, but since I've been doing it, I've never encountered any fraud.
A gaskiya zai yi wahala, domin kuma yana bisa tsari ne. Tsarin da zai yi wahala wani ya ce zai almunda hana, ba kamar yadda ake yi a can gida Najeriya ba. Gaskiya na kwashe lokaci mai tsawo ina yin sa, ban taba samun matsala ba.
Kenan, tunda batun ne na kamisho, baka buƙatan jari ashe.
You just need to be registered and you are a commission based agent, so they give you your commission immediately. There's no story. You make $1 per customer, you get your $2, and at the end of the month, you calculate your commission. Sometimes you can tell them to put it back to the balance that you have with them, or you can tell them, give me my commission, just cut me a check.
Kwarai da gaske, commission kawai zaka rika samu, ba wani je ka dawo. Abinda duk ka samu commission ka nan, ba wanda zai kawo maka wata hayaniya ko rudani.
To mu je magana sayar da motoci, ka ce kana sayar da motoci. To su kuma ina kake sayar da su? A nan cikin Amurka ne koko kana fita da su waje?
I said them in America, I said them overseas. As I'm talking to you now, when I get this deal in Maryland, I just call the seller and we negotiate over the phone. I said, well, if I can't get somebody to pick it up for me, then maybe I will just come over and pick it up.
Ba wanda ba na yi, ina sayarwa a nan cikin Amurka, haka kuma ina kaiwa kasashen waje. Yanzu haka da nake magana da kai, idan na samu wata harka da ke da nasaba da saye ko sai da mota, take nan sai na kira dilalin motocin in faɗa masa cewa ya samu min mota kaza mai kama da iri kaza ta duniyar gizo. Idan na duba na gani sai mu kashe ciniki ko dai in je in dauka da kaina ko kuma in tura wani ko kuma in tura bakanike na
to daktar nan Mr. Alfred a shiri na gaba ka ci gaba da yi mana bayani yau kuma nan zamu dasa aya sai rana wata yau bakan namu zai ci gaba da yi mana bayani inda muka tsaya yanzu amma dan shi bakon namu Mr. Oluwatosin Alfred da Chubahiro Diodone da daidaita ta sautin shirin ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah
Regada basa sheta kelga inje fulani regabu basa she dajin Allah lale
A gaida Ladan Ibrahim Ayawa yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email
Filin zai fara da wasikar Ahmadu Abacha Macina wanda yace Salam VOA Hausa muna addu'ar Allah ya kawo mana karshen wannan muguwar cuta ta zazzabin lasa da ya bulla a wasu jihohin arewacin kasar mu Najeriya Amin summa amin Sai kuma wasikar Isa Lawal Girgir yace a gaskiya umarnin da shugabannin PDP suka bayar na cewa Duk wani danta da aka samu da hannu a badakalar kudin sayan makamai ya bar jami'iyar bai dace ba domin barewa ba ta gudu danta ya yi rarrafe wasika ta gaba kuma ta sani Lawal na kawo daurace yace salam muryar Amurka ma'aikatan rosuti ta kasa ta Najeriya kusancewa haurin madubin motocin direbobin haya da kuke yi da manyan takalmanku da ke kafafunku bai dace ba kasancewa akwai hadari mai yawa a tattare da wannan irin halin naku kuma yi da hankali domin wannan ba iya aiki bane shi kuma Yusuf ya shawo ya ce to yan jam'iyyar adawa a jamhuriyar Nijar sai fa kun yi hakuri da musgunawar da kuke fuskanta daga jam'iyya mai mulki domin masu iya magana sun ce mahaƙurci mawadaci wasika mata ƙarshe ta fito daga hannun Yusuf Eluwa yace assalamu alaikum muryar Amurka tabbas da a ce majalisun Najeriya za su zartar da dokar kisan masu cin hanci da rashawa ko kuma wani hukunci mai tsaurin gaske to wallahi da ƙasar mu Najeriya ta gyaru
To madalla kafin mu rufe shirin namu na yanzu ga labarai amma a takaice.
To a takaice ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce ta damu matuƙa da fitowar rahotannin da ke cewa ana take haƙƙin bil'adama a ƙasar Burundi cikin watanni tara da aka kwashi ana tashin hankulan siyasa. Mai magana da yawun ma'aikatar Mark Toner shine fitar da sanarwa a jiya Talata wanda ke kira gwamnatin Burundi da ta gudanar da binciken adalci cikin gaggawa kan zargin da ya fito na baya-bayan nan domin a tomi duk wanda ke da hannu wajen aikata laifi. Kasar Amurka ta ce dole ne China ta haɗu da sauran kasashen duniya domin tsawwalawa takunkumin kan kasar Koriya ta Arewa kan gwajin makamin nukiliyar ta na baya-bayan nan a saboda irin dangantaka ta musamman da take da ita da Koriya ta Arewa. Mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken shine yayin wannan kira a yau Laraba a birnin Seoul a lokacin wani taro da ministan harkokin wajen Koriya ta Kudu. Koriya ta Arewa dai ta bata wa sauran kasashen duniya rai a lokacin da tace ta gudanar da gwajin bom na hydrogen na farko da bata taba yi a ranar 6 ga watan Janairu duk da cewa tana cikin wasu takunkumin majalisar dinkin duniya na aikata ire-iren wannan gwaji a baya.
Masu saurare a nan kuma za mu da sa'aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. Inda za mu so ku kira mu ku bayyana mana shin waɗanne irin canje-canje kuke gani da gwamnati ke yi waɗanda suka shafi rayuwarku bayan ga kaman da hukumar EFCC ke yi. Yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumiyal da ya taya na gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniyanmu na yau Mr. Nelson Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma ga Halima da shirin yau da gobe.